Dubun gabatar 'yan jam'iyyar APC kenan a jihar Zamfara suke zanga-zangar nuna kin jinin shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshiomhole.
Sunana Alhassan Rijiya, mun zo zanga-zanga na rashin amincewar Adams Oshiomhole saboda tunda ya hau jam'iyyar nan ba ta zo lahiya ba, rage ma yau ta daban ta gobe daban.
Zanga-zangar ta lumana wacce ta kunshi dukkan shugabannin jam'iyyar na matakin ƙananan hukumomi da mazabu da ma sauran 'yan jam'iyyar daga sassan jihar daban-daban. Sun soma ne da zagaye titunan Gusau babban birnin jihar kafin su karkare a shalkwatar jam'iyyar, inda suka gabatar da korafinsu ta bakin shugaban dandalin shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi kuma shugaban jam'iyyar ƙaramar hukumar mulkin Maru Aminu Abdullahi Gama Giwa.
Jama'a ana so Adams Oshiomhole a wannan jihar, ga saƙo na jam'iyyar APC a Zamfara. Muna kira ga yankin kwamiti a ceto mu da irin halin da muka shiga na wannan bawan Allah ya buce kowace jiha a Najeriya.
To sai dai kuma zanga-zangar ta hada har da wasu mukarraban gwamnati kamar kwamishinoni da masu ba da shawara na musamman na gwamnan jihar. To ko wannan na nufin bangaren na gwamnati ne suka shirya zanga-zangar? Tambayar kenan da naiwa kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi na jihar Bello Dan Kande Gamji.
Yan takara duk karkashin wannan jam'iyya suke, ko su zo ko kar su zo an wakilce su domin a APC suke, ko kaji suna da jam'iyya daban. So jam'iyyar APC ita gangami a yau a jihar Zamfara, saboda haka duk wani wanda ya ce dan takara ne a jam'iyyar APC yana ciki, in ma yace ba su fito jam'iyya yake.
To amma kuma ba dukkan 'yan jam'iyyar ta APC a jihar ne suka yi zanga-zangar ba, in ji mataimakin shugaban majalisar ƙaramar hukumar mulki ta Zurmi Abubakar Dauran.
To wannan gaskiya rashin tunani ne ga garinmu a nan jihar Zamfara, domin wa'adda mutane da suke cikin masifa suke cikin tashin hankali a cikin wannan jiha, babu kwana da ido biyu a ce a zo a yi gangamin siyasa na ko dan wani, wannan ra'ayin kansu ne.
Wannan lamari dai ya biyo ne bayan takaddamar zaben fidda gwani na jam'iyyar ta APC wanda bai yiwu ba, duk da yake bangaren gwamnatin jihar sun ce sun gudanar da zaben. To amma kuma uwar jam'iyyar a ƙarƙashin Adams Oshiomhole ta yi watsi da shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Ban saka wada da dangi ba, ballan ta ma shiga gaba. In kai wada da dangi ka saka Allah baya gode ma, mun zo ne baya gode ma. Mota ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba.